أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا وتوفيقا يا رب العالمين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dukkan yabo da jinjinawa sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala, Allah mai kowa mai komi, da cikin ikonsa da amincewarsa da kadartawarsa ya sake haɗa mu a wannan masallaci mai tarin albarka, masallacin Sabilul Huda, a wannan yammaci na ranar Talata wanda ya daidai da 4 ga watan Zulqa'ida, hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 447, wanda ya dace ma 21 ga watan Abril, watan 4 miladiya ta 2026. Domin ci gaba da karatunmu cikin wannan littafi na manzo na Mustalawul Hadis na al-Imam Az-Zahabi, wanda yake da suna Al-Muqiza, wanda wannan shine zaman mu na 4 a cikin wannan littafi. Idan ba manta ba, a jiya mun tsaya karshen nau'i na 16 da shine al-musalsal. Mun gani bayanin da malam ya kawo mana game da abin da ya shafi hadisul musalsal. Sannan yau da taimakon Allah subhanahu wata'ala za mu tashi nau'i na gaba na 17 da malam ya kawo mana, shine al-mu'an'an. Al-mu'an'an malam yake cewa ma isnaduhu fulanun an fulan, shine hadisin da ya kasance a cikin isnadin shi akwai fulan an fulan, wani daga wani, wani daga wani. Inda an tana daga cikin abubuwa wanda masu yin tadlisi suke wato isti'malin ta, suke aiki da ita. Malam yace wa minan nasi man qala la yathbutu hatta yasihhu liqa'u rawi bi shaykhihi yawman ma. Wasu daga cikin malamai suka ce wannan an'ana idan ta zo ba zai, hadisin ba zai inganta ba, matukar wato rawun wannan bai tabbata ba cewa sun haɗu da malamin shi wata rana ko da rana sau ɗaya ce. Idan rawi ya zamanto ya rawaito hadisi ya ce an daga wani, sai zamanto wasu malamai suka ce idan ya taɓa haɗuwa da shi ko da sau ɗaya ne, to wannan ana iya karɓa hadisin. Wasu suka ce a'a, idan bai taɓa gamuwa ba da shi ba za a taɓa karɓa wannan hadisin ba, in ya rawaito ya ce an daga wani. Malam ya ce wa minhum man iktafa bi mujarrad imkanin luqya. Wasu kuma malamai suke ganin cewa a'a, daga ya zamanto kawai akwai yiwuwar cewa sun haɗu, ko da ba a samu ba tabbacin cewa rawun wannan da shi da wanda ya rawaito hadisin ya ce an daga wani, ba a samu ba tabbacin cewa sun haɗu, amma akwai yiwuwar haɗuwarsu. Misali a gari guda suke, kenan za a iya karɓar wannan ruwaya. Malam ya ce wa huwa mazhabu Muslim, wannan kuma mazhaba ce ta Imamu Muslim. Faqad bala zakar raddi ala mukhalifihi, haka kuma ya kai matuƙa ga raddi ga wanda ya saba mushi akan wannan fahimta. Malam ya ce summa bi taqdiri ta yaquni al-luqa yushtaratu an yakuna ar-rawi an shaykhihi mudallasa, yushtaratu an la yakuna ar-rawi an shaykhihi mudallasan. Duk da malamai sun kaddara game da abin da ya shafi abkuwar haduwar shi wannan malami da marawaici da malamin shi, amma malamai sun dora sharadin cewa kada ya kasance shi rawun yana rawaito hadisi daga malamin shi, wanda ya rawaito hadisi daga malamin shi a ce mudallis ne. Tadlisi kamar yadda za mu gane shi a gaba shine ihamus sama, wato rawi ya yi wani abu wanda kamar ya ji hadisin daga malamin shi, amma dai kuma alal haqiqa bai ji ba hadisin wannan daga malamin shi. kuma yace fa in lam yakun hamalnahu ala ittisali fa in kana mudallisan fal azhar annahu la yuhmal ala sama, ce idan bai kasance ba mun dora shi akan cewa wannan isnadin asade yake zuwa ga malamin da aka rawaito hadisi, ce fa in kana mudallisan in ya kasance mai yin tadlisi ne, abin da yake zahiri shine ba za a dora wannan hadisi a ce wane ya ji daga wannan ne ba. Suma in kana mudallisan an shekhihi za ta dalisin an istiqat fala ba'sa bidhalik, mala yace idan kuma ya kasance malamin mudallis ne sai ya rawaito hadisi daga malamin wanda suke istiqat amintattu ne, to fala ba'sa fi dhalika, babu laihi akan wannan. Daga cikin malamai wanda suke amintattu istiqat wanda kuma sun kasance anan same su da tadlisi, irin abin da ya shafi Sufyan bin Uyayna, aga tadlisin shi malamai suna karɓar shi saboda shi amintacce ne. Mai malam yake cewa wa in kana za ta dalisi an du'afa fa mardudun, idan kuma tadlisin da ya kasance yana yin shi ne a wanda suke masu rauni, to wannan kwata kwata za a mayar da hadisin shi. Idan tadlisin ya kasance bai yin tadlisi sai malami wanda yake amintacce, malami wanda yake thiqa yake tadlisi zuwa gare shi, to wannan za a karba. Amma idan malaman shi da du'afa ne, malam yace ba za a karba ba. Yace fa idza qala al-walid aw baqiya an al-awza'i fa wahid, kamar misali al-walid idan ya rawaito hadisi, walid bin muslim ya rawaito hadisi, ko kuma baqiya al-baqiya idan shi ma ya rawaito hadisi, baqiya bin al-walid yace an awza'i daga awza'i, kaga nan ya rawaito su da an, malam yace to fawahin wannan hadisi ba za a karbe shi ba, hadisi ne wanda yake wato da'ifi, akwai tadlisi a ciki saboda suna da rauni. Yace fa innahuma yudallisani katiran anil halaka, saboda da yawa daga cikin tadlisin da suka kasance suna yin shi ne a cikin wato marwaita wanda suke makaryata, kamar yanda al-Hafiz az-Zahabi cikin siyar alamin nubala ya akaito magana ta Abu Mushir, yake cewa kana al-Walid ya akhudhu min ibn Abi Safar hadith al-Awza'i wa kana kadhaban, wato Walid bin Muslim ya kasance yana daukan hadisi daga Ibn Abi Safri hadith al-Awza'i, yace kuma ya kasance mutum ne wanda yake makaryaci. Kinan kaga idan ya kasance da'ifi ne ya raunana yayi da tadlisi akan shi ke wannan ba za a zamanto ba an karbi ruwaya shi. Malam yace wa lihaza yattaqi ashabu siha hadisul walid, shi yasa malamai wanda suka allafa littattafai na hadisi wanda yake sahihi suke nisantar gujewa ga hadisai na al-Walid bin Muslim. Malam yace fa ma jaa isnaduhu bi sighati an ibn Jurayj aw an awza'i tajannabu, dukkan ruwayar Walid bin Muslim idan ta zo da siga ta an daga Ibn Jurayj ko kuma daga Awza'i, malam yace to a nisanci wannan ruwaya. Malam yace wa hadha fi zamanina ya'suru naqduhu 'ala al-muhaddis fa inna ulaika al-a'imma kal-Bukhari wa Abi Hatim wa Abi Dawud ayanul usul wa 'arafu ilaha wa amma nahnu fa qalat 'alaina al-asanid wa fuqidat al-ibarat al-mutabaqiya. Malam Imam Az-Zahabi yake cewa mu aula a zamaninmu, zamanin Imam Az-Zahabi shekara ta 700 zuwa 700, yake cewa abu ne wanda yake da tsanani ga malaman hadisi, saboda irin su Imam Al-Bukhari, irin su Abi Hatim, irin su Abi Dawud, wanda su suna kusa da asanid din su, wanda mun gani Imam Al-Bukhari yana da isnadi wanda tsakankanin shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai wuce ba mutum uku, yana da sulasiyat haka, yana da ruba'iyat. To amma irin lokacin su Imam Az-Zahabi asanid sun zamanto sun yi nisa, sannan kuma abubuwa sun kasance wato sun sassauya, idan zai zamanto tasarrufi akan irin wa'annan abu ne wanda yake da wato yauni, abu ne wanda yake da wahala. Idan wannan a gurguje abin da malam ya kawo game da abin da ya shahi al-mu'an'an nau'i na 17, kamar yadda bayanin shi ya fara gabata a karatunmu da ya gabata, sai nau'i na 18 shine al-mudallas. Al-mudallas malam yace ma rawahu ar-rajulu an akhar, shine hadisin da wani mutum ya rawaito daga wani walam yasma'u minhu alhali bai saurari wannan hadisin daga wajen shi aulam yudriku ko kuma bai riske shi ba malaman hadisi kamar yanda muka sani sun dora sharuda kamar Imam al-Bukhari ya dora sharadi na karbar hadisi sai ya tabbata cewa rawun yaji hadisi daga wajen malamin shi wani sannan daga wajen malamin nashi in yaji sai sun an samu labarin tabbacin cewa sun riski juna sun hadu Imam Muslim kamar yanda yanzu bayani ya gabata shine yayi ce kawai ya zamanto in dai akwai yuwar haduwar su al-luqya an samu tabbacin cewa sun hadu to idan ya samu hadisin su zai rawaito to nan malam sai ya ce ma fa in sarraha idan mai yin tadlisi yazo yace wa qala yace haddathana yace wani ya ba mu labari alhali kuma bai shi ba daga wani malam yace fa haza kadzabu yace wannan makaryaci saboda bai ji ba hadisin daga wani ya rawaito kuma da lafazin cewa haddathana wani ya ba mu labari yace wa in qala an idan kuma yace daga wani an wani daga wani kaga nan ai bai ce ba wani ya ba mu labari da bambanci to malam yace ihtumila dalika wa nuzira fi tabaqatihi hal yudraku man huwa fawqahu to sai ai akwai yiwuwar kenan tana yiwa yaji sai a bincika a irin tabaka shi me tabaka shi ne jerin tsare kunshi irin wanda suke zamani guda cewa shin wani ya samu tabbacin ya hadu da wani malamin shi da ya rawaito hadisi yace daga wani ko bai hadu ba yace fa in kana li baqiin fa in kana laqiyahu faqad qararnahu wa in lam yakul laqiyahu wa amkana an yakuna mu'asirahu fa huwa mahallu taraddud yace idan ya kasance an samu tabbacin cewa ya hadu da wannan malamin nashi wanda ya rawaito hadisi yace daga shi yace to qararnahu sai mu zamanto mun karbi wannan amma idan ya zamanto babu hadiyuwar cewa sun taba haduwa ko kuma a ce yayi muhasara da shi lokaci guda to malam yace a wannan lokacin akwai taradduri akwai kai kawo shin zamu karbi wannan hadisi ko kuma ba zamu karba ba to wa in lam yakun fa munqadibun idan kuma aka duba shi ya mutu hijira misali tana 600 shi kuma ba a aihe shi ba ma ya 610 ka gani wannan yazo kuma yace wane ba shi labari kaga abu ne wanda zai yi mini zamu mayar da shi saboda akwai inqita'i shine malam yace ma ka qatada an abi huraira kamar hadisin qatada daga abi huraira saboda shi qatada yana daga cikin sigaru tabi'in kankanan tabi'ai abi huraira kuma sahabi ne mafi yawa kuma kankanan tabi'ai bisa hadu ba da sahabbai bisa hadu ba da manyan sahabbai irin su abi huraira to yanzu qatada in ya rawaito hadisi daga abi huraira ka gani zai zamanto akwai inqita'i cewa akwai wanda ya bashi labarin kafin abin da ya shahi abi huraira sai malam yace wa hukumu qala hukumu an hukuncin qala idan aka zo hada hadisi kace qala fulan to hukuncin su guda da an walahum fi zalika a'radun fa in kana law sarraha biman haddathahu an al-mas'al al-musamma la'urifa da'fu fa hadha gharadun mazmumun malam yace idan ya kasance ya bayyana da wanda ya bashi labarin wannan hadisi za a iya gane cewa a wanda ya baka labarin hadisin wannan ai da'ifi ne mutum ne mai rauni sai zo ya koyi dan ka gane mai rauni ne sai ya ce an wane daga wane ko kuma qala wane ya ce wane ya ce malam ya ce to fa hadha gharadun mazmumun wannan abu ne wanda yake abu mai muni saboda ka gani wato abu ne wanda yayi wata yaudara wata khiyana yace wajinayatun ala sunna yace laifi ne akan sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malai yace wa yu'ani zalika juriha bihi yace za a yi aiki da wannan ya zamanto wannan wanda ya rawaito wannan hadisi da wannan lafazi ko kuma da wannan hanya zai zamanto an yi jarhin shi fa inna ad-dina an-nasiha saboda addini ya kasance nasiha ce malai yace wa in fa'alahu taliban lil'ulwi faqat idan kuma a ya rawaito ruwayan ne dai neman mene al-ulu shine samun girman isnadi malam yace au ihaman li taksir shuyu ko kuma dan ya zamanto ya sa ma kwakwalan mutane kamar yaji kamar yana da manyan malamai wanda suke masu yawa bi an yusamma shaykhu marra wa yukunihi ukhra wani lokaci ya ambaci malamin nashi da sunan shi, wani lokaci kuma ya zamanto ya mishi alkunya, wa yusibuhu ila sin'atin aw ila sin'atin aw baladin la yakadu yu'rafu bihi, wani lokaci kuma ya zamanto ya danganta shi zuwa ga wato wani aiki da malamin ya kasance yana yi, ko kuma wani garin su da ya kasance yana zamna a can, wanda ba za a iya gane shi da wannan suna ba, ko da wannan gari ba, ko da wannan alkunya. Malam yace wa amsali zalika da makamancin haka, kama taqulu, kama yanda zaka ce haddathana al-Bukhari, ai Imam al-Bukhari ya bamu labari, amma wa taqsudu bihi man yabkhiru wa man yubakhiru an-nasa, amma ba Imam al-Bukhari kake nihi ba, kana nihin wanda yake jarraba wato mutane. Aw haddathana aliyun bima wara'in nahar, ai Ali ya bamu labari, kana nihin wani can daban, a kana nihin Ali na bayan kogi ko wani abu makamancin haka. Yace wa ta'ani bihi bin nahar, kana nihi da shi wato abin da ya shafi kogi. Aw haddathana bizubayd wa turidu mawdi'an biqus, ko kuma kana ka ce haddathana zubayd, kana nihin wani wuri abin da ya shafi qaus. Aw haddathana bahran wa turidu qaryatul maraj, ko ka ce haddathana bahran, kana nihin wato wata alqarya. Malam yace fa hadha muhtamalun wal war'u tarkuhu, wannan duka akwai yuwar, amma abin da yafi tsantseni shine mutun ya zamanto ya kubuta daga wannan abu, saboda tadlisi abu ne wanda yake da muni, abu ne wanda malaman hadisi sun kaurace ma bangaren abin da ya shafi tadlisi. Malam yace wa min amsilatit tadlis, yana daga cikin misallan tadlisi. Malam yace al hasan wa ana abi huraira, hasan al basri daga abi huraira. Malam yace wa jamhuruhum ala annahu munqati, yawa daga cikin malamai sun ta yi kan cewa munqati ne wannan ruwaya, akwai inqita'i. Wa qad ruwiya an rawaitu an al-Hasan qala, al-Hasan yake cewa qala haddathana Abu Huraira fa qila anna bi haddathana ahli baladihi, wato wannan duka yana daga cikin irin misalai wanda malam zai kawo mana game da abin da ya shafi tadlisi. Shine ya kawo mana kamar misalin al-Hasan ya rawaito hadisi daga Abi Huraira. Jumhurin malamai sun ta yi kan cewa wannan daga Hasan zuwa Abi Huraira babu ruwaya, akwai inqita'i, dole al-Hasan ya ji ruwayan ne daga wata hanya ba daga Abi Huraira ba, saboda ba sadu da Abi Huraira, yarda Allah ta tabbata a gare shi. Malam yace wa kad yu'addi tadlis al-asma'i ila jahalati ar-rawi wa ath-thiqa, yace yana iya zamanto yin tadlisi na sunaye zuwa a jahilci wato marwaicin hadisin wannan, alhali kuma shi amantacce ne sai kali. Fa yuraddu khabaruhu sahih, zamanto an mayar da hadisin shi wanda yake ingantacce, rawi ya rawaito hadisi ingantacce, dalilin ka mushi alkunya, ka sake mushi suna, ko ka danganta shi zuwa wani gari, ko ka danganta shi zuwa ga wani aiki wanda ba a san shi ba da wannan, sai zamanto an maida shi majhuli, alhali shi kuma sirqa ne, kuma ya zamanto an mayar da hadisin shi. Malam yace fa hadhihi mafsadatun, wannan kuma banna ce, walakinnaha fi ghairi jami'il bukhari wa nahwi, sai dai wannan ba a cikin irin kamar littafin Imam al-Bukhari da makamancin su, wanda sun kawo sharuda da kuma abin da ya shafi inganci na sihha. Allazi takarrarahu an mawdu'uhu lis-sihha, yace fa innar rajula qad qala fi jami'i ya haddathana Abdullah wa arada bihi ibn Salih al-Misri wa qala haddathana Yaqub wa arada bihi ibn Kasib wa fihi malinun wa bi kulli halin at-tadlis munabil lil ikhlas lima fihi min at-tazyin. Malam yace da yawa wani zai zo zai ce haddathana Abdullah, yana nihin ibn Salih al-Misri, ko kuma haddathana Yaqub, yana nihin ibn al-Kasib, kuma dukkan su wato masu rauni ne a ruwaya. Yace to ka gani ala kulli hal ne yin tadlisi abu ne wanda yake kore ma mutum ikhlasi, yana nuna cewa abinda kake yi ba dan Allah ba, akwai wani abu wanda kake boyewa, wanda shi kuma abinda ya shahi yana daga cikin maganganun magabata. Zaka gani suna tsoratarwa akan yin tadlisi wajen hadisi, kamar yanda ɗaya daga cikin magabata yake cewa la an azni a haqqo ilayya an udallas, tunda daga yayi aikata alfasha ya hiye mishi da ce an same shi yayi tadlisi. To tadlisi abu ne wanda yake mummuna. Malamai sun dora hanyoyi, akwai da yawa wanda aka suka shahara da tadlisi, wasu idan suka yi bisin tadlisi sai a wajen siqat, wannan irin su Sufyan bin Uyayna ana karbar ruwayarsu, amma wasu kuma zaka ga tadlisin nasu ma da suke yi anil du'afa ne, aka wannan kamar yanda malamin ya nuna mana cewa mazmum ne kuma wanda abu ne wanda yafi shine mutun ya kubuta ya bar wannan aiki. Allah subhanahu wataala ya kare. Nau'i na 19 malamin yace al-muttarib. Al-muttarib hadisi wanda ke da kai wato rikitarwa ko kuma kai kawo shine yace ma ruya ala aujihin mukhtalifa fa ya'dalu al-hadith. Hadisin da aka rawaito akan fuskoki wanda suke da sabani sai zamanto ya sa hadisin wato ke da kai rudarwa a cikin shi. Yace fa in kanat al-illa ghayr mu'azzara mu'azzara, idan illa hadisin ta kasance ba me tutar da hadisin bace ba, yace bi an yarwi sabtu ala wajhin wa mukhalifuhu wahid, a samu marawaicin hadisi wanda yake asabt wato wanda yake siqa amintacce tabbatacce ya rawaito hadisi, to wanda yazo ya saba mishin kuma rajulun wahid ne wato dha'ifi ne mai rauni, to kaga wannan malamin yace fa laysa bi ma'lul, wannan ba zaka ce ba akwai ittirabi saboda wancan mine ne dha'ifi ne, wannan kuma ma siqa ne kawai waccan ruwaya saka mai da aka dauki ta dha'ifi. Malamin yace wa karsaka tara qudri kasiran min hadha an-namt fi kitabihi al-ilal wa lam yusab li anna al-hukma lit-tab. Malamin yace Imam Ad-Darqutni a cikin litafin shi al-ilal ya kawo irin wannan misalai da yawa ya sa su cewa muqarrib ne, alhali ka gani bai samu ba dacewa saboda da'ifi ya khalafa ma sika, ai baka cewa an samu ittirab, ina abu ne wanda babu magana cewa akwai abin da ya shahi ittirab ana. Malamin yace ma to wa in kana sabtu arsalahu matalan wal wahi wa salahu, idan kuma aka samu hadisin an samu ittirabi shi tabbataccen arsalahu wato ya rawaito shi mine mursal ya sarke sahabi, to kuma wal wahi da'ifin kuma wa salahu shi kuma ya daga shi ya rafa'a shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to a lokacin ya zai da'ifi ya dawaito shi marfu'an ila annabi sallallahu alaihi wasallam, shi kuma wato siqa amintacce ya rawaito shi mursal, to anan ya zai yawwa malin sai ce ma fala ibrata li wasali, nan babu cewa nan ai a duba a ga marfu'i ne li amraini saboda al'amura guda biyu li da'fi rawihi saboda marawaicin ai da'ifi ne, yace wali annahu ma'lulun bi irsali sabti lahu, sannan kuma da illa cewa wannan tabbataccen shi ya rawaito shi mursal mutabbatacce kuma shi ya kamata a dauka a bar wanda yake da'ifi. Sai malamin yace sun ma'lama anna aktsarul mutakallim fihi ma du'ifahum al-hufaz illa li mukhalafatihim lil asbat wa in kana al hadith qad rawahu as-sabt bi isnadin aw waqafahu aw arsalahu wa rafaqahu al athbat yukhalifunahu fal ibratu bima ijtama alayhi thiqat. Malai yace sannan ka sani da yawa daga cikin magana dake da kai a ciki shine game da abinda malamai suka raunana wato wanda ya saba, amma idan ya kasance marawaitan dukkan su tabbatattu ne, misali idan ya kasance hadisi rawahu thabt wani siqa tabbatacce amintacce rawaito shi da wani isnadi ko kuma ya waqafa shi, alwaqafu ana ne mine ya danganta shi zuwa gawa mauquf zuwa ga sahabi aw arsalahu ko kuma ya rawaito shi mursal, to sai aka samu wasu daga cikin abokanan shi wanda suke suma al-athbat tabbatattu yukhalifunahu suka saba mishi akan wannan ruwaya, to anan fal ibratu bimajtama'a alayhi thiqat, sai a duba wanda suka tabbata amintattun wancan da yawa wanda suka saba mishi sai a koma wajen su. Fa innal wahid kad yaghlab, saboda dai yana iya samun galat yana iya samun kuskure, wa huna kad tarajjaha zuhuri ghalatihi fala ta'lila wal ibra bil jama'a, kaga wannan shi ma ba za a ce ba akwai wato wata illa al-ibra sai a dauki suwa al-jama'a, sai zamanto wancan himu koma ya koma mine ya koma shad saboda ya saba ma mine al-athbat wanda suka zamanto sun fi shi aula minu to wa in tasawa al-adad malan yace ma to idan adadin nasu ya zo daidai waqtalafa al-lafz wal waqtalafa al-hafizani huffaz guda biyu na malaman hadisi suka samu sabani walam yatarajjah al-hukm li ahadin wa ala al-akhar sannan kuma ba a samu ba tarjihi akan wannan da wani matsayin su guda ne kuma suka zo suka samu sabani malan yace fa hadha darbun yasuqul bukhari wa muslim al-wajhayn fi kitabayhima wa bil awwal sawqahuma lima ikhtalafa fi lafzihi idha amkana jam'u ma'anahu wannan irin kwatankwacin shi imam al-bukhari da muslim suna kawo wajihin dukan su guda biyu na farko sai su kawo tare da ikhtilafin a cikin lafazin idan an samu yuwuwar an gama ma'anar su gabaki daya misali da ka gani akwai hadisan da sun inganta amma wani rawun ya rawaito shi mursal wani ya rawaito shi mauqu kuma dukkan su adadin su daidai kuma dukkan su wato gwaraza ne tabbatattu ne to anan sai mutun yayi kokari yayi mene aljamu aula min at-tarjih sai ka hada sai ka hada su to wannan irin wannan shine ake samu al-ittirab a ce marwayitan ga sun duk tabbatattu ne ba ta yanda za a yi ka rajjah wata hanya to wannan irin kwatankwacin nan ana samun hadisai wanda suke da haka yace wa min amsalati ikhtilaf al-hafizaini an yusamma ahaduhuma fi isnadi thiqa fi isnadin thiqa wa yubaddilu akhar bi thiqa akhar aw yaqulu ahaduhuma ar-rajul wa yaqulu akhar am fulan fa yusammi dhalika al-mubham fa hadha la yaduru fi sihhah yace irin kwatankwacin ikhtilaf wanda kuma wannan ikhtilafin shi be saboda kamar zai ma bayyana maka ma'anan ne yace a samu rawaita guda biyu wanda suke da kaifin harza daya ya rawaito isnadi da wani thiqa wani kuma sai ya zo ya sake shi da wani thiqa makamancin shi aw ya qulu ahaduhuma misali ya rawaito isnadin an Muhammad bin Ahmad a ce wannan Muhammad bin Ahmad thiqa shi kuma wanda ya zo ya rawaito hadisin daga Jabir bin Abdullah kuma shi ma thiqa to kaga wannan mene ba zai zama toba ya cutar ikrafin saboda dukkan su mine ne dukkan su amintattu ne dukkan su koke ne to ko kuma a samu wata ruwaya ta zo ar-rajul idan rajul ya zo cikin isnadi mine ne mubham ne wane ne rajul ba san ba halin shi in ba cikin sahabbai bane to sai wani kuma ya rawaito hadisin yace an fulan fa yusammi zalikal mubham sai ya ambaci sunan wannan mubham to baka zo baka ce a na akwai an ittirabi nan wani ya bada suna nan kuma ya ce rajul yo rajul din shine wannan shine malam yace ma fa hadha la yadru fi sihha wannan ba zai zamanto ba ya cutar a cikin ingancin hadisi yace amma fa amma idza ikhtalafa jama'atun fi wa ataw bihi ala aqwalin idda fa hadha yuhinul hadith wa yadullu ala anna rawihi lam yutqinu amma idan ya zamanto an samu sabani jama'a da yawa sun zamanto sun samu sabani a ciki fa ataw bihi ala aqwalin idda suka zo da maganganu da yawa yace fa hadha yuhinul hadith wannan yana raunana hadisi yace wai dullo yana nuni akan cewa marwayicin hadisin bai yi itiqanin wannan ruwaya ba na amma lan yace law hadatha bihi ala thalathati awjuh to idan ya zamanto ya faru akan fuskoki guda uku yace tarji'u ila wajhin wahid wanda take koma zuwa ga fuska guda fa hadha bi mu'tallin ka an yaqula malik an zuhri an ibn musayyib an abi hurayra wa yaqulu qai an zuhri an abi salama wa yarwihi ibn uyayna an zuhri an sa'id an abi salama ma'an idan kaga wannan duka kamar karin ruwayoyi ne ba za a ce ba illaji kamar karin hanyoyi ne aka samu na hadisin cewa wani ya rawaito shi daga malik daga zuhri daga ibn musayyib malik an zuhri an zuhri an ibn musayyib an abi hurayra wannan kuma da yazo uqayl an zuhri an abi salama wa yarwihi ibn uyayna an zuhri an abi sa'id an abi salama ma idan ka gani hanyoyin sun dan samu cancanci to wannan baka ce ba wato hadisi ne wanda ke da kai ittiraf ko kuma hadisi ne wanda ke da kai illa a cikin shi ala kulli hal muqarrib ana samun hadisai wanda suke muqarrib a litattawai irin su ila an-nadar qutni irin su ila na abi mas'ud ad-dimashqi da surar da ta tafai wanda malamai suka kawo hadisai wanda suke muqtari sai nau'i na 20 malamai yace al-mudraj Al-Mudraj shine wani hadisi. Wal mudrajatu fil hadisi ma atat min ba'di alfazir ruwati tasalat. Shi yasa malan yace ma hiya alfazun taqau min ba'di ruwati. Ce wasu lafazza ne wanda suke afkuwa daga wasu daga cikin marawaitan hadisi muttasilatun bil matn, wanda take saduwa da matanin hadisi. Wato misali kace da saduwa da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wala la yubayyin lisami illa annaha min sulbil hadis, wanda zai saurara ba zai iya samun bayanin cewa wannan fa tana cikin hadisin ko kuma bata cikin hadisi. Wai dullu dalila ala annaha min lafzi rawi, wanda dalili sai zo ya nuna ma cewa fa wannan ruwaya tana daga cikin lafazin marwayin hadisi. Bi an yati hadisun min ba'di turq bi ibaratin tufassilu hadha min hadha, a samu wata ruwaya ta hadisi ta zo daga wasu hanyoyi wanda take bayyana mana cewa wannan sabon rabi ma wannan ruwaya da wannan ruwaya. Malai yace wa hadha tariqun zanni fa in du'ifa tawaqquf fa in du'ifa توقفنا أو رجحنا أنها من المتن ويبعد الإدراج في وسط المتن كما لو قال من مس أنثيه وذكره فليتودع. وقد صنف فيه الخطيب تصنيفا وكثير منهم غير مسلم له إدراج. ولكن كما إنك غني أبايا الإدراج يا كسو كسونا أتكم متني a farkon isnadi, a tsakiyar isnadi, a ƙarshen isnadi. Wannan musallai sun gabata hadisin Abi Huraira irin asbiqul wudu'a wa ilul laqab minan nar, irin hadisin Aisha na abin da ya shahi al-Bajul Wahai, irin hadisin Abi Huraira ruwaya ta ya inna ummati ja'una yawmal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu. To wannan duka yana daga cikin abin da ya shahi al-idraj, wanda idan an same shi wata ruwaya take zawaye ta bayyana maka cewa fa wannan lafazin da aka samu ƙari magana ce tarawi, kamar yanda hadisin Abi Huraira asbiqul wudu'a ruwaya ta zo tace fa inni sami'tu Abu al-Qasim yaqulu wailul lil aqab minan nar. Sai malan yace alfazul ada, nau'i na 21 shine alfazul ada, lafazza na wato bada hadisi, saboda akwai lafazza na wato at-tahdith. Malan yace mana fa haddathana wa sami'tu lima sami'a min lafzi ash-shaykh, fada cewa haddathana da cewa sami'tu naji wani ya ba mu labari ko kuma naji wannan lima sumi'a game da abinda aka yi min lafzi ash-shaykh na daga bakin malama, yace wastuliha ala anna haddathani lima sami'ta minhu wahdak. Sai istilahin malaman hadisi suka tai kuma cewa kan haddathani, idan kace haddathani kaga nan ba haddathana ba kace haddathani lima sami'ta minhu wahdaka, na daga abinda ka amsa daga wajen malamin kai kadai. Wa haddathana cewa kuma wani ya ba mu labari lima sami'ta huma a gairik, wanda kaji tare da wani tare da wasu. Wa baduhum sawwaga haddathana fi ma yaqra'u huwa ala shay'i, wasu daga cikin malamai sun sanya cewa haddathana game da abin da ka karanta wato ya karanta ma malamin, sai ka ji ya ce haddathana wani ya ba mu labari. Amma akhbarana, malamai suka ce to fada akhbarana fasadaqat ala ma sumi'a min lafzi shaykh, malamai suna sa ta game da abin da aka ji daga lafazin shaykh. Au qara'ahu huwa, ko kuma shi malamin ya zo ya karanta, in ya zo shi ne ya karanta muku hadisin sai ku ce mine akhbarana. Au qara'ahu akhar ala shaykh wa huwa yasma, ko kuma a wani ne ya zo yake karanta ma malamin ku kuma kuna ji malamin ma yana yi kenan. Sai malamin yace fa lafzul ikhbar a'ammu min at-tahdith, lafazin al-ikhbar akhbarana ya fi gammamman ma'ana game da abin da ya shahi haddathana. Wa akhbarani lil munfarid, idan kuma ni shi mutum kashi kadai ne sai ya ce mi akhbarani. Wa sawwal muhaqqiquna ka Malik wal Bukhari baina haddathana wa akhbarana wal amru fi dhalika wasi', Imam Malik da Imam al Bukhari su sun daidaita tsakankanin abin da ya shahi haddathana da akhbarana, sai dai malamin yace maka al'amarin game da wa'annan duka al'amari ne wanda ke da kwai wato yalwa a ciki fa amma anba'ana amma anba'ana fa yace fa kazalika lakinnaha ghalabat fi urfil mutaakhirin 'ala al-ijaza yace ita ma dai duka irin su haddathana ne irin su akhbarana ne sai dai a al'adan malamai wanda suke al-mutaakhirin na karshe suna dora ta akan mene akan al-ijaza baya da ijaza sai kaje an ce anba'ana malaman wato karshe karshe na wannan ikhtisar in misali anba'ana nan ma malam zai kawo mana wasu daga cikin abin da ya shafi al-ikhtisar wasu suna yin ikhtisarin haddathana sai su yi mene sai kaga sun sa sana sana kawai akan haddathana wataran kuma saka gani wasu akhbarana sai su sa ana a da nunun da alif in ka zo kaka ce ana muhammad kaza da kaza dai ka ce sai mu ce wani baka karanci ba musallal alif a ko kuma sana baka zo baka kaga sana ka zo ka ce kawai sana muhammad bin isma'il buhari sana wani ya ce to wani lahiya eh da ka zo kawai abinda zaka karanta mi ce ce haddathana wacce da ka gani akhbarana kuma akwai abin da ya shahi anba ita kuma ta anba'ana wasu kuma zaka gani na kawai zamu zo mu gani mun sa wannan injar wa ta'dil mu gani alfaz da ikhtisar na abin da ya shahi alfaz na tahdid sai mallan yace wa qaulullahi ta'ala da fara Allah subhanahu wa ta'ala qalat man anba'aka hadha qala naba'ani al-alim al-khabir yace dalla ala at-tasawi fal hadith wal khabar wan naba mutaradifat kaga al hadith da al naba da al khabar dukan su wato suna kewayayye ne ya ko kuma suna kama wannan yana shiga wajen wani wannan yana shiga cikin wani sai mallan yace amma al maghariba ma mutanen maghariba fa yutlaquna anba'ana anba alama huwa ijaza suna yin itlaqin anba alama huwa akan wanda yake ijaza yace hatta inna ba'dhum yutlaqu fil ijazati haddathana wa hadha tadlisu yace amma suna itlaqin haddathana a cikin ijaza sai mallan yace ma wannan wato tadlisi ne yace wa minan nasi man adda qala lana ijaza wa munawala ce wasu daga cikin malamai sun kilga qala lana cewa qala lana wannan tana cikin mene tana cikin ijaza ko kuma mene munawala wasu sun kara kuma tana cikin arf munawala mi ce munawala kaba shi litahi yayi copy ya rubuta akwai kuma arf wannan duka yana daga cikin wato nau'in ika na abin da ya shahi wato ijaza wajen nau'i guda takwas kamar yanda wannan ya kawo sa cikin tadribur rawi ya jiros sai ma da yace wa minan tadlisi an yaqulu al muhaddis yana daga cikin tadlisi malamin hadisi yace an shaykhin ladhi sami'ahu fi amakinin lam yasma'ahu yaga yi ga wani malami wanda yayi hadisi daga wajen shi a wani wuri amma abinda bai yin ba yace quri'a ala fulan an karanta ga wani akhbaraka fulan wani ya baka labari ce faruba ma fa'ala zalika darqutni so da yawa darqutni ya aikata wannan ya kulu yana cewa quri'a ala bil qasim al bagawi akhbaraka fulan ai an karanta ma bil qasim al bagawi yace akhbaraka fulan wani ya baka labari kenan kaga wannan ma malamai suka ce yana daga cikin wato abin da ya shayi ta dalisi qala abun nu'aym yake cewa quri'a ala abdullah ibn ja'far ibn faris haddathana harun ibn sulaiman yace quri'a an karanta ga abdullah ibn ja'far dan faris haddathana yace haruna dan sulaiman wa min zalika akhbarana fulan min kitabihi cewa wani ya ba mu labari daga littafin shi ra'aytu ibn musaddi masdi yaf'aluhu wa hadha la yanbaghi malai yace wannan wato bai dace bai zamanto ana yin shi fa innahu tadlisun saboda yin haka tadlisi ne was-sawabu qawluka fi kitabihi abin da yake daidai shine ka cewa ana kawai cikin littafin shi yace wa minan tadlis haka yana daga cikin tadlis an yakuna qad hadara juz'an ya zamanto ya halarci wani bangare ala shaykhin qad hadara tiflan eh a wata nuska yana zawwa tiflan abu mana ya kawo mana kadhadara juz'an ya zamanto ya halacci wato wani bangare ala shekhin ko kuma a ce wani yaro ya zamanto yaro ya halacci karatu na wani malami wa huwa ibni sanataini aw salata kenan ka gani wata ruwaya wata lafazi da ka dauka kenan tiflan zan tahi shiga yace shi kuma yana da shekara biyu ko uku ko kuma in juz'an in magana can yaro ka halarci karatun amma yanzu misali a ce an kawo Khalid yana nan karami ya halarci karatu fa yaqulu anba'ana fulan eh ce wani ya ba mu labari wa lam yaqul wa ana hadir bai ce ba ni kuma ina nan a halarci fa hadhal hudurul ari ariyu an idnil muslimi la yufidu ittisal bal huwa dun al ijaza fa inna al ijaza nau'ul ittisal yace irin wannan hudur in bayyana daga cikin izini da za a bada na abin da ya shafi abin da kaji na ijaza saboda ijaza malamai suna ittisalin abin da ya shafi ya zamanto suna sharadin abin da ya shafi ittisal duk da abu ne wanda yake da wasai cewa ijaza misali wani malami zai iya allafa littafi haka kuma ya ce ma ya maka ijaza shi ya zamanto akwai sharuɗa na ijaza wanda suna da yawa cikin tadarikul rawi zan magane su wato da yawa bane ya ce wa huduru bin amin aw amaini idza lam yakatarin bil ijaza kalla shay'un illa an yakuna huduruhu ala shaykhin hafiz aw muhaddis wa huwa yafham ma yuhaddithu fa yakuna iqraruhu bi kitabi ismil tifl bimanzilati al idhn minhu lahu fi ruwaya hukuma ya zamanto ya wani dan shekara daya ko biyu an halarto da shi kenan wajen karatun sai ya zamanto da aka yi karatun kuma ba a yi ba gama karatun da cewa an ba da ijaza in an ba da ijaza a wajen karatun wajen malami ne wanda yake hafizi wanda yake muhaddis ne ya san abin da yake gwadi ya san abin da yake ambatawa to in ya zo ya tabbatar mishi da littafin wannan akan wannan kenan kamar matsayar ya bashi izini ne akan ijaza amma idan ya zamanto ba a samu ba aka tabbatar to abu ne wanda malamai suna nisantar shi in wannan duka muna cikin lafazin alfazul adani yace wa min suwaril ada yana daga cikin suwar fuskoki na bada hadisi shine haddathana hajjaj bin muhammad qala qala ibn jurayj fasigat qala la tadullu ala ittisal sigar ta qala batta nuni akan mi akai ittisal tana cikin mi ne qala sigogi ne na tadlis da an da qala tana daga cikin sigogi na abin da ya shafi tadlisi mala yace wa qadir tufirat fi sahaba ka qawlu sahabi qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amma wannan an gabarta ta batta cikin yace sahabi in yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam batta cikin wato wannan tahdisi shi sahabi wannan ba su ba ake ana magana bayan sahabbai wanda ake magana sharadin ittisal mala yace fa hukumuha al-ittisal a wajen sahabi hukuncin ta ittisal ne idza kana mimman tuqina sama'ahu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam idan wanda aka sa kasance an samu yakinin cewa ya samu tabbaci ya ji daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa in kana lam yakun lahu illa mujarrad ruqya idan kuma ya kasance bai kasance ba da shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kawai face mujarrad ruqya ne ganin manzon Allah yayi fa yaqulu fa qawluhu fa dai shi da zai ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to fa za mahmulun ala al-irsal wato ana dora shi akan wato irsal ne kabin rabi wa abi umama bin sahal wa abi tufail wa marwan wa kadhalika qala min at-tabi'in kenan wannan daga cikin wato wanda suke sahabbai wanda ba su saurara ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma mine wasu sun ganshi wasu kuma ba su ganshi wasu wanda suka ganshi wannan in daga sahabi ya rawaito kenan wannan mun gani masalan wanda kuma bai ganshi ba an aike shi ne zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ba su haɗu ba da manzon Allah kenan wannan malam sai ya ce mahmulatun alal irsal kenan sai ka dora ta irin matsayar wajen su tabi'ai haka yace wa kadhalika qala min at-tabi'i al-ma'ruf bi liqa'i dhalika as-sahabi yace kaman fadar tabi'i yazo yace qala wanda an san ni cewa ya gamu da sahabin wannan sai ka kaulu urwa qalat aisha kamar urwa bin zubair yace aisha ta ce wa kaulu ibn sirin kamar ibn sirin yace qala abu huraira yace kina wannan an san cewa da man sun hadu kina wannan fa hukumuhu mine al-ittisal mane yace wannan hukuncin shi wato ittisal ne yace wa arfa'u min lafzihi wanda yafi dabuwa daga lafazin wannan qala lafzatun an qala tahimi ne tahi abin da ya shafi an wanda kuma duka zaka iya dora su akan bangaren tadlisi amma kuma a tadlisi ma kace qala yafi kusa kusa da kace mi kace an saboda an ta kai daga wani amma qala yaji kinan kaga akwai yiwuwar cewa qalan nan fa direct ne ya gayi maka an daga wani kuma akwai yiwuwar cewa kaji ne daga wani waje wani ya faɗi kuma kai ma ka hakaito yace wa arfa'u min an anba wanda arfa'a min am shine kuma anba'ana wa zakara lana wani ya ambata mana anba'ana wa arfa'u min zalika wanda kuma yayi su duka shine haddathana wanda kuma tahi shine kuma sami'tu kaga wannan direct ne kace sami'tu naji wani yace malai cewa amma bi istilahil mutaakhirin amma a cikin istilahin malaman karshe fa anba'ana wa an wa kataba ilaina wahid fa daka kace anba'ana da kuma an ko kuma kace kataba ilaina duka wannan suna da ma'ana guda daya kina wannan shine sigogi da malam ya kawo mana na abin da ya shafi sigogul ada sai malam ya ce nau'i ne 22 al-maqlub shine a juya wato wani abu daga wata fuska a maida shi wata fuska shine malam yace huwa ma rawahu shehu shine abinda wani malami ya rawaito bi isnadin lam yakun kadhalika da wani isnadi wanda ba haka ba yake fa yanqalibu alayhi sai juya wannan isnadi wayanuttu min isnadi hadithin ila matnin akhar ba'dahu sai zamanto ya sa wannan isnadin da ya dauko ya juya shi ya gama shi da wani matani ko kuma wannan matanin ya dauki wani isnadi ya dora mishi alhali ba isnadin shi ba aw yanqaliba alayhi ismu rawin mithl ko kuma ya juya wani sunan wani marawaycin hadisi murrat bin ka'ab sunan marawaycin murra bin ka'ab sai yazo ya ce mi ka'ab bin murra yace murrat bin ka'ab wajen cewa sai yace ka'ab bin murra ko sa'id bin sinan sai yace sinan bin sa'id to duka wannan ana ce mishi alqal faman fa'ala zalika mana yace dukkan wanda ya aikata wannan khata'an akan kuskure fa qaribun abu ne wanda yake a kusa wa man ta'ammada zalika amma wanda yayi da gangan wa rakaba matanan ala isnadin laysa lahu yazo ya dora wani matanin hadisi akan wani isnadi wanda ba nashi ba fa huwa sariqul hadis to wannan farawan hadisi ne as-sariqa fil hadis shine kamar ya zamanto muhaddis ya zamanto ya dauki wani matani ya sa ma wannan hadisi ba ya sassato hadisan ba ya dauki wani isnadi ya sa ma wannan wato matani amma tarkibin kuma matani akan wani isnadi kamar irin na imtihani da aka ma Imam al-Bukhari kaga wannan da imtihani ne kuma ana buƙatar za a iya bayyanawa a bayyana ma mutane cewa gashi nan kaza imtihani ne kowa ya sani malam sai ya ce ma wallazi yuqalu fi haddihi yawwa sai yake zai fasarta mana yasrukul hadis wanda yake ake gayi game da haƙƙin shi cewa fulanin yasrukul hadis wani yana sata hadisi wa min dalika an yasruka hadithan ma sami'ahu fa yad'i sama'ahu min rajul yace kuma yana daga cikin abin shine ya dauko wani hadisi ya saci ji shi yace a ya ji shi daga wani alhali kuma bai ji shi ba daga wani kenan wannan wani nau'i ne guda wani yazo yace haddathana fulan alhali shi bai ji ba daga wani marma wannan wasu suna ganin cewa ƙarya ce yayi sai zamanto wannan ya mishi rauni a cikin ruwaya shi yace wa in saraka idan ya sata fa ata bi isnadin da'if sai yazo kuma da isnadi mai rauni limatnin lam yasbut sanaduhu da wani matani wanda isnadin shi bai inganta ba fa huwa akhaffu jurman wannan yana dan ragowa game da abin da ya shahi ta'addancin da ya gabatar mimman saraka na daga wanda ya saci hadisan wani hadisi lam yasihu matnuhu wato bai matanin nan da inganta ba wa rake ba lahu isnadin sahiha ya dora mishi isnadi mai inganci kaga shi wannan ya saci sanadi da ibi kuma da ba hadisin da ibi idan kaga wannan da so da wannan za ana iya gane a kai tsaye to wanda ya sato isnadi mai inganci ya ka mata ni da ibi kaga wannan ya sa mutane cikin kwamba ta bincike saboda bincike yana wara daga isnadi isnadi ya inganta to yake isko matanin kuma gashi nan sai an ga nan kaga wannan sai jahabi za cikin malaman hadisi ba irin su malan Sufyan ba fa inna hadha naw'un yace malan yace fa inna hadha naw' wannan naw'in min alwada'i yana daga cikin kirkire wal iftira da ƙarya kaji ko saboda yayi ƙarya ya danganta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa in kana zalika fi mutunil halal wal haram idan ya kasance matanin da yasa cikin abubuwa ne na halal da haram ana halalta ana haramta yace fa huwa a'zamu isman yace kai wa qad tabawwa baita jahannam yace idan ya zamanto cikin halal da haram ne ya dauko isnadi wanda ya inganta sai ya dora ma matani wanda bai inganta ba kuma matanin nan yana magana ne akan halalta wani abu ko haramta wani abu to yace wannan babban zanibi ne yace kuma hakika zai nemi mazamnin shi gidan shi a cikin wutar jahannama Allah subhanahu wataala ya kare mu yace wa amma sariqatus sama wa di'au ma lam yasma min kutubin wa ajza fa hadha kadhibun mujarrad yace amma mutun ya saci sata ji yace ya ji amma bai ji ba yayi iddia'in abinda bai ji ba na wani littafi ko wani juz'i kawai yaje ya dauko littafi kaza yace ai ya samu jin shi wannan malam ya bashi wato hadisin wannan yace to fa hadha kadhibun mujarrad wannan kawai ƙarya ce yazo yayi yace laysa min kadhibi ala rasulillah wannan yana da bambanci ba ƙarya bace ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarya ce dai ga wannan malamin da yace ya gayyi mishi hadisi alhali bai gayyi mishi ba bal bare da yace man minal kadhibi ala shuyukhi yana daga cikin ƙarya akan malamai amma duk da haka nan ma ƙarya akan malamai yace walan yufliha man ta'annahu wanda ya zamanto yayi gogeggeniya da wannan ba zai zamanto ba ya su rabota a gobara na tashi har kiyama kai malam yace wa qalla man satara wallahu alaihi minhu kaɗan da kyar zaka samu Allah ya sutura tashi akan wannan nahi da yi yana ma malamai ƙarya yace sun bashi hadisi alhali ba su bashi ba malam yace fa minhum man yaf mai yuftadahu fi hayatihi akwai wanda Allah subhanahu wataala zai zamanto an faddaha shi tun a cikin rayuwar shi an bayyana ma kowa ƙarya shi ta bayyana wani kuma sai an je gobe ranar tashin alƙiyama ya mutu malam yace fa nas'alullah as-sitra wal afw na roƙon Allah subhanahu wataala ya sitirta mu kuma ya mana rangwame wannan kenan ka gani ƙarya ce ya ma malamai yace ya ji hadisi daga wajen malam wani alhali bai ji ba to dukkan mai aikata irin wannan ƙalla ne ya zamanto face sai Allah subhanahu wataala ya tozarta shi tun a nan rayuwar duniya saboda yana yin ƙarya kuma cikin bangaren ilimin hadisi wanda yake da alaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai malam yace at-tahammul kenan sai gobe madasa tahammul da adab talibul hadis as-siqa wani sabon fasali ne a kwana a fasali Allah gobe kenan sai a ci gaba kuma sai a rihe insha Allah gobe akwai wannan da za a daura da muka yi ta bai kuniya za a ba da shahada ta hudud kenan in an gama wannan ita ma da ita ko kuma shi bi insha Allah abinda muka faɗi daidai Allah ba mu laya kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana ya shaye shi daga cikin zakatanmu sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa assalamu alaykum wa rahmatullah wa alaykum assalam wa rahmatullah alayhi wa sallam